Yana dukan rai ya bakin ganga soyayya ce
abin ya motsa yana dukan rai ya bakin ganga soyayya ce
Tunda ka zama to cikonan numfashi
Musa's Mix.